Saka
mai wuya.
Garin ga muke mutane suka aiki shekara daya ana biyan su kudin wata uku ba kudi. Garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctors su aiki 8 months ba kudi. Wawa a biya su.
Yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin President Mahama da lokacin Mahmud Bawumia kowa ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jinkiri.
Jama'a sannu ku da huta, barkamu da wannan lokaci kuma muna muku marhaba lalle ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya idan Allah ya yarda nan da kwanaki 20 wato ran 7 ga watan Disamba nan mai zuwa mutanen kasar Ghana za su fito su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe domin su zabi sabon shugaba wanda zai mai gurbin shugaba mai barin gado wato shugaba Nana Akufo-Addo wanda zai sauka a cikin watan Janairu bayan ya kammala wa'adodi guda biyu na mulki. A wannan ranar ta 7 ga watan Disamba zaɓuɓɓuka guda biyu za a gudanar a Ghana. Na farko za a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da 'yan takara guda 12, sannan kuma za a yi zaɓen 'yan majalisun dokoki wanda mazaɓu 275 za su zaɓi wakilan nasu. To duk da cewa mutane 12 ke takarar kujerar shugaban ƙasa a Ghana din, an fi mai da hankali ne akan mutane biyu, wato mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Mahmud Bawumia na jam'iyya mai mulki ta NPP da kuma tsohon shugaban Ghana wato John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC. A ƙashin gaskiya idan ka dubi tarihin Ghana ma za ka ga cewa tun lokacin da aka dawo siyasa a shekarar 1992 'yan takarar waɗannan jam'iyyun guda biyu kawai na NDC da NPP ne suke cin zaɓen shugaban ƙasa. To a wannan karo kamar yadda muka ce, Mahmud Bawumia na jam'iyyar NPP wanda shine yake zaman mataimakin shugaban ƙasa tun shekaru 8 da suka gabata zai iya yin abin tarihi idan Allah ya saci wannan zaɓe domin zai zama shine musulmi na farko a ƙasar Ghana da ya taɓa zama shugaban ƙasa. Shi ma John Dramani Mahama zai yi tarihi idan ya lashe zaben nan domin zai yi abin da Donald Trump ya yi a Amurka zai zama shugaban da ya je ya kuma sake dawowa. Shi ne Mahama ya yi mulkin shekaru 4.5 ne daga shekarar 2012 har zuwa 2016 lokacin da aka haɗa shi da ƙasa a zaben. Kafin mu tsunduma cikin muhawara mu ta yau, bari mu juyi ra'ayoyin wasu 'yan Ghana masu jefa ƙuri'a kan zaben.
Sunana Abubakar Ismail Hamza, Accra, Ghana. To jama'a, ni dai a nawa gani dai insha Allahu His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia zai lashe zaɓen ga. Ghana mun yi nisa cikin demokradiyya da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe. Gaskiya ne gari ya yi ƙarfi, kuma gari ya yi ƙarfi ba Ghana kawai ba ne, duniya duka ne ta yi ƙarfi, kuma kowa ya san da haka. In ka duba ɗan takarar jam'iyyar NDC wanda John Dramani Mahama bai da wani policies da yake kawowa yake campaign da shi sai dai gari ya yi ƙarfi. To yana ma cewa gari ya yi ƙarfi wani abu ya zai kawo na magance gari ya yi ƙarfi. Ba ka jin yana kawo wani solution ko ko wani mafita bisa wannan.
Sunana Hajiya Hajara, kuma ina Accra, Ghana. Ni a ganina dai wanda nake ga zai ci zaɓen nan, to ina ganin John Mahama shi zai ci zaɓen nan. Saboda yanayin tsadar rayuwa yanzu yanda ya zama, don gaskiya zaman shi wannan tsohon shugaba da bai sauka ba tukun tun da ya zo dai, to mutane Ghana kowa na kuka da lamarin rayuwa yau. Kuma shi kuma wannan John Mahama lokacin shi alhamdulillahi sai da sayarwa ana ganin kai ana samun kuɗi, kuma kowa na cikin wadata daidai gwargwado. Dan da wannan kuma ya zo gashi nan lamarin ya yi muna ƙarfi. Shi yasa to ni dai a nawa gani dai ina ga John Mahama shi zai yi nasara kan wannan zaɓe.
Haka ne. To a cikin kashi na biyu na wannan muhawarar da muke dangane da wannan zaɓe ɗin wacce wakilin mu na Ghana Ridwan Abbas ya shirya mana tsakanin jami'an watsa labarai guda biyu na jam'iyyun nan biyu, wato Usman Abdu na jam'iyyar NPP da kuma Jibrin Maestro na jam'iyyar NDC, za mu taɓa abubuwa da dama da za su haɗa da ƙoƙarin da gwamnatin NDC a ƙarƙashin shi tsohon shugaba Mahama ta yi na ba da ruwa da wuta kyauta. Me yasa jam'iyyar NPP ta yanzu ta kasa ci gaba da wannan manufa? Taɓa ba ta da ɓata lokaci ba, bismillah malamai
sun ba mu ruwa turi kyauta ba abiya
kaga kaga
tarki haka sun karika
kaga
me zaka ce
kaga akwai akwai wanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na NPP
na'am
biyo mu sun bar fari wannan magana saboda me da lokacin da kake kaman ba aya use ruwa free da electricity free na kaga mutane ma ka ga city ma suna wanka ruwa ga ake free ne look then the minister of information kudun kuma bom can make abin the join news ya fari kaman ba then it was free now you have to pay ana biya alwayo
na'am
sai mu mutane kariya ana biya wannan kudin nan saboda minister ma yake kaman lokacin nan free ne amma yanzu ku biya then it was free but now saboda yes it is on join kai ka gulgule zuwa kinga then information minister kudun kuma the videos na duka rayana kaman da ko ana biya wannan kudi isai zuwa kinga wanda zai je as a NTV communicator yi wannan magana nan wannan mutum bai san kaman ba ga abin da ke cikin ba ya mace yayi revise ne yanzu aka ga batun sanin kudi amma mun san cewa kaman president Mahama ko then NDC ba su yi tattala arziki ba ne su suka zo bayan da zai ma a je IMF yanzu ina muke yanzu Togo covid ya zo Benin covid ya zo la Cote d'Ivoire amma in kaje wuri su inflation da sanin abinci da komai da kasa ka tambaye mu da kanmu kaman ba wanda suka ce su yi yannan menene dalilin da suke alwaye muke cikin ga
to kai ko a matsayin conversation me kuke ganin shine dalilin wannan
dalilin nan ne abin da kazan akwai evidence cewa kaman lokacin kudin covid din nan akwai then the is it a powers of is vice chairman
na'am
vice chairwoman wata mata kuma MPP candidate na Sanarugu wai kudin nan an raba musu ne da video audio nan na ko ina
wai kudin covid
covid nan an raba musu ne ta fadi clear is on tape kaba da ko amma kudaden da suka kawo alwayon nan kazan president Mahama ya bada alƙawari cewa kaman in Allah ya dawo da shi lafiya an investigate wannan covid expenditure na bayan wannan kuma alwaye ka san kamar ciwon da ya wuce nan national health abin world health organization sun declare kamar yanzu covid ya wuce ko amma alwaye muna biya wannan haraji covid levy ka tambaye kinka wannan kudi covid levy ne me yake yi da shi so inda muke ga abin da zamu fadi ne sun kasa su zo su ba mutane ankure amma muna yi wa mutane gana alkawari ba wai threat bane wanga promise ne kamar duk abinda aka zarge su dukka
na'am
muka zo ko annu wanda ke cikin ya ga ma abin da wana Usman dan wana ne amma duk abinda ake fadi wanga duka kudaden ga batun covid batun economy din da ake lalace kudin mun ga duka muka zo in dai ko annu suna cikin ne shi da doka
har shi dan wannan ka
eh shi doka ya
shi da doka bare bare ba
finally lokacin president Mahama bank of Ghana ya yi riba ma har ya gina hospital bank of Ghana hospital amma da ku fadu kudane suka samu har bank of Ghana ya yi rashin kudi ya yi loss 70 billion out now
garin ga muke mutane suka aiki shekara daya har abiyon su kudin wata uku ba kudi garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctors su aiki 8 months ba kudi wala biya su garin ga mun ga ce Ghana mun tai covid o ba ka bi wani aiki amma ne nake magana yanzu Allah covid wala ka ga mutane aiki garin ga muke ba wani ma aika da shi garin ga ce aiki ba biya shi ba ce barawa kaman tattalin arziki da ake garin ga yana da kyau ba tabbayin wani ya ce ma kaman ya aiki ba biya shi ba gani yanzu haka ga yanzu ma mun ka free SHS ma yana zuwa school free duka ala bugawa school su da aka build road na uka garin ga ba tabbayin wani ba ba abin da suka fi mu yi mu na compare mu biyu na
aka kwata
ba abin da suka fi mu yi kana so samu lokaci ba bani da shi mu gora ayyuka nan shi ma gora ayyuka nan
ga lokacin nan
shi ne ce ma kaman
ga lokacin
SHS na muka kawo suka ce muna ba ya yi 419 mun ga an yi da in ka te zonganan mu kana ki gidaje 10 ka samu gida uku ka rike Tesco amma yanzu kala gidan nan ma akwai alasa da Husaini an ce ba Husaini na kamar zamna gida alasa da Tesco domin ba kudi amma yanzu Husaini na zuwa school alasa na zuwa school sai gura kamar gwamnati da san kamar in dai yaran su suka samu education da kamar tanne suke ga kada ba school da aka yi after na ma mun ba zongo development fund domin san abin ga ayyukan da za su tanne mu da shi ka gani da Allah dai yabin shi suka ce muna kaman suka ce ne masaimaki shugaban kasa kana ila walan banza ne baya doke shi baya doke shi
shugaban kasa
da Allah zai gwada musu ikon shi sai bara ka doke shi
insha Allah
kowani mutumin zango ya ga abin da su yace sai mai kowani mutumin zango idan ya zama gidan shi ya renew national insurance din ka duba national insurance zaka kawo gari ga suka ce baya yi suka gudu parliament shi ya gwada kuma nan da zango ku fado ya san ciwo mu yan garinga in ka te togo in ka te benin in ka te cote d'ivoire in ka te cameroon da mun san mutanen ga yan france kirke da su ba kaman mu da an bar mu da amika su mun bani gana ayyukan da mpp suka yi yana da kowa la gani
to mun gode ka ji abokin da dan takaran
ka ga ba su so koya abu ne inda mutane suke yi yanzu mpp yana magana da mutane zabura suke fushi suke yin fa saboda kowa ya san inda yake yanzu yanzu inda muke gane da kowa ya sani lokacin president mahama da lokacin mahmud bahumia kowa ya sani wanda mutane yan yaudara ne yau ana jijjiki kaya karuwa yake yi da zuma maraba ai ba suna faduwa kaman da suna taimaka mutane a ji ayi irin ciwon zuciya kaza kaza nan dollar ya hau saboda ana neman taimako dollar shi ne komai ya gane da yanzu kan gana sai free senior high school da ke fari wannan kai dan jarida ne
makaranta kyauta ba a biyan kuɗi
nace ina fadi ma saboda mu duka muna so ne mu musulmai ne
na'am
to a gaishe ku don Allah ya dawo da mu rana ta yau a cigaban wannan muhara game da wannan zabe zamu ji shin gaskiya ne ikrarin da ɗaya daga cikin masu muhawarar nan yana cewa ba wa meye bai cika alƙawuransa ba har yake bada misalai sannan kuma a cikin wannan yan takara biyu wannan ne ake ji yana da ƙarfi kuma da fasahar warware matsalolin da Ghana take fuskanta na cin hanci da rashawa da kuma gyaran tattalin arzikinta to nan zamu ji aya sai Allah ya kammala na wata yau din muna godiya ga Shehu Ridwan Abbas da shirya mana wannan muhawara da kuma bakin nasa Malam Usman Abdu da kuma Malam Jibrin Maestro a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington mun ba ku lafiya